أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kadartawarsa ya sake hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan yammaci na ranar Asabar, wanda ya daidai ga 3 ga wata na kimanin kula hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447, wanda ya dace ma 25 aka ne ko 25 ga watan 10 watan Oktoba miladiya ta 2025, domin ci gaba da karatunmu cikin littafin Talqisu Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha. To takaitaccen littafi da malam yayi game da siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, tun daga kabbaral harama har zuwa sallama, kamar kana ganin yanda sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama take. Dan ba manta ba, a darasin da ya gabata mun fara wannan littafi, sannan mun gani mas'aloli da malam ya kawo mana, an mun dauki mas'ala 7 a ciki. Daga cikin matsala ta farko shi ne game da abin da ya shahi istiqbalul Ka'aba, fuskantar alƙibla. Bayani ya gabata akan fuskantar alƙibla, haka kuma irin hukuncin mutumin da ya kuskure ma wato alƙibla ba da gangan ba, bai sani ba, yana tunanin nan ce alƙibla yayi sallah alhaji kuma akan kuskure ne, shi ma bayani ya gabata. Haka kuma muka dauki bayani game da abin da ya shahi alƙiyam, shi ne tsayuwa, zaman to wanda zai samu ikon damar tsayuwa sallar farilla ana so a yi ta a tsaye, shi ma bayani ya gabata. Kafin mu fara darasi na yau, akwai bayan an gama karatu, ɗaya daga cikin masu bibiyar karatu daga saman group na WhatsApp yake tambaya, to irin mutane wanda idan aka zo za a yi sujjada, tunda mun yi magana wajen sujjada mutum ya zai ringa yi da nuni, kace ba zaka dan ringa za a dauko ma wani abu, misali matashin kai ka dora kace kai sujjada a kan shi ko kuma wani abu, sai yace to su akwai irin inda ya gani a irin gani ruwan su ana kawo ma mutum kasa, a zuba kasa a cikin wani tire ko a cikin wani kwano wai ya ringa sujjada a kanta. To wannan shi ma bai daga cikin abin da shari'ar musulunci ta karanta, kawai sujjada in ka zo baka iya yin sujjada kai sujjada a ban kasa, idan za ka yi ta da mine shi ne da nuni, yana wannan shi ne abinda shari'ar musulunci ta karanta. Wannan irin wasu akwai wanda suke tunanin cewa dole mutum in ya zo sallah kawai ya sa kasa a goshin shi, zaka ga wani idan kasa ba ta saba goshin shi ma zaka gani ko yana ganin sallar ta wannan kamar bai da sallah, kuma da irin in an yi da sallah kaga wani shi kawai dole ya yi haka, zaka ga yayi sallah saman tafi babu komi a tare da shi, amma yi da sallah ya yi sai ya yi haka, ya Allah duk suna cikin sallar. To wannan duka abubuwa ne wanda inda kasa ne a nan in ka wannan shi ne ka goyi, ba dan yana cikin ayyukan sallah ba, ba dan yana cikin ayyuka na addinin musulunci, saboda ba ka yi ta tsaya da kasa ba, iska ta zo ta yi da zuwa ma ita a yi, ina wannan duka bai daga cikin abubuwa wanda suke da alaka da mene da wani ingancin sallah ko bacewa sallah, abu ne wanda dai mutum yake wannan cikin nan dai. Nan masala ita ce idan baka iya yin sujjada zakai sallah a zamni, ba za ka iya kaiwa ka yi sujjada ba saman kasa. To abinda muka ce shi ne yadda malamai da hadisan manzon Allah suka nuna mutum ya yi da nuni, misali ka yi rukui Allahu akbar sami Allahu liman hamida, zaka yi sujjada muka ce sai ka yi Allahu akbar, ka dan kara kasa game da inda ka tsaya a rukui, idan wannan shine wato abin da ya shafi wannan bayani. Insha Allah kenan yau zamu ci gaba da mas'alar da ya kawo mana malam, mas'ala ta takwas a sabon fasali shine yace as-salatu fi safinati wa dha'ira, salla a cikin jirgin ruwa da kuma jirgin sama, wanda bayani shi ma ya dan gabata game da wannan mas'ala. To malam ya tsara kawo ma ita dan ya zamanto an da fa'ida. Malam yake cewa wata juzu salatul faridati bis safinati wa kadhalika dha'irati, ya halatta mutum yayi sallar farilla bis safinati, a saman jirgin ruwa. An fahimta kamar yadda bayani shi ya gaba da yake cewa kadhalika dha'ira, haka jirgin sama shi ma ya halatta mutum yayi sallar farilla idan sallah ta kama shi, lafiya ma yana tsoron hutar lokaci. Idan mutum zai iya yin sallar shi a saman jirgin ruwa ko kuma yayi sallar shi a saman jirgin sama, wannan duka ya halatta. Malai yace matsala tara da tara yace wuya na'am mutuwar Muhammad Nasiruddin Al-Albani min nafsan kafirin da tana min nasan katron din nan ai sai muka ce ya riskan mun yi zamani guda da shi da yawan mun nan mun yi zamani guda da shi. Eh, wancan karatun mu na farko mun yi bayani akan abin da ya shafi rayuwar shi, takaitaccen bayani. Sai malam yake walahu an yusalli fihi ma qa'idan idha khashiya ala nafsihi as-suquta, malam yake ya halatta ga wanda zai salla a cikin jirgin ruwa ko kuma wani jirgin sama, yace yi sallah a cikin jirgin a zamne, yace idza khashiya ala nafsihi as-suquta, idan ya ji ma tsoran kanshi wato ya kwaye. Kamar yadda mun yi ishara akan wancan karatu cewa kada ya zamanto ka tashi zaka yi sallah a tsaye a saman jirgin ruwa, yayin da ka zo zaka yi sujada ya zamanto ka yi fanshi ka ba ma kote guda yauni jirgin ruwan ya kwaye. To idan ya zamanto za a samu irin wannan matsalai, malamin yace maka ya halatta ya zamanto ka yi sallah a zamne. An fahimta? Idan ya halatta ka yi sallah ka a zamne, tunda nan kaga kana iya tashi ai lahiyar kalau. Idan lahiyar kalau a yaya zaka yi sallah? A tsaye zaka yi sallah. To yanzu meye ya kawo matsalar ka yi sallah a zamne? Darura, saboda kare kuma rai, ita kuma kare rai idan ya zo dole shi za a gabatar, saboda shari'ar musulunci ana gabatar da kare rai. To saboda wannan haka ce, to wannan tsayuwai yanzu ya halatta ka yi sallah a zamne, saboda idan ka tsayin zaka yi baka iya ba kana iya ka fadi ko kuma wani abu makamancin haka, to kenan an baka dama ka yi sallah wato a zamne. Da fatan an fahimta. Kenan shine malam yace walahu an yusalli, ya halatta ya yi sallah bihi ma a saman jirgin sama ko kuma jirgin ruwa, qa'idan azamni idza khashiya ala nafsihi as-suquta, idan ya ji ma kanshi tsoron faduwa. Mas'ala ta goma, malam yake cewa wa yajuzu an ya'tamida fi qiyamihi ala amudin, ya halatta mutum yayi dogaro, an ya'tamida yayi dogaro fi qiyamihi, a lokacin da yayi tsaye, ala amudin da wani gimshi, aw asan ko wata sanda li kibri sinnihi saboda girman shekaru, au da abi badanihi ko kuma raunin jiki. Mi malam yake so ya ce mana nan, kai ne ka zo zaka yi sallah, zaka iya kai sallar ka a tsaye, amma da a ce ka dogara da wani abu, ka jingini da wani abu, to shi ne yace ya halatta mutum ya jingini da amud, da aka ce amud shi ne gimshiki. An gane gimshiki? Ko to misali masallaci zaka gani akwai wanda in girin mai ƙarfi ne zuwa sama ana mishi foto foto ko, to ya halatta ka zo jikin foton ka ɗan jinginu, ko ka kama wata sanda ka riƙe ta matuƙar za ta taimaka maka ka yi tsayuwa. Malam yace saboda akwai wanda zai zama to a gaje yake raunin jiki ko kuma wani shekaru sun tafi, zai iya sallah yana so ya yi a tsaye, zai iya yin a tsaye idan ya dogara da wani abu. To shi ne malam yace maka ya halatta ka yi wannan dogaron da wannan abun, gimshiki ne ko wata sanda ce saboda matsalar shekaru sun ya ko kuma raunin jiki ko wani abu makamancin haka, duka idan ka yi wannan sallar ka tana nan ta yi, ba a ce ba sallar ka ta lalace ko kuma wani abu makamancin haka. To shi ne matsaloli guda uku da malam ya kawo mana kenan a wannan fasali, wanda duka kusan bayanin guda biyu ya gabata, wannan ta ƙarshe ne bayanin da malam ya ƙara mana shi a nan. semana yace aljamu bainal qiyami wal qu'udi, hadawa tsakankanin tsayuwa da zama. Misali a sallah mutun ya hada tsayuwa da zama. A ahadari mun gani inda malam ya kawo mana bayani, yace idan ka fara sallah ka azumne ka ida ta ta abi azumne, idan ka fara ta a tsaye ka ida ta ta mi a tsaye. To wannan kenan a mazhaba malikiya. To nan malam sai ya kawo maka kuma irin dalilai wanda zai halatta cewa mutum yana iya yi sallar tashi ya fara ta azumne ya tashi ya ida ta ta a tsaye, ko kuma ya fara ta a tsaye ya zauna wato ya ida sa ta a tsaye. An fahimta? To shine malam ya zai fara mana, sai ya ce wa yajuzu an yusalli salatal layli qa'iman aw qa'idan biduni udhri. Malam ya ce ya halatta ya yi sallah da dare qiyamul layli, ya ce qa'iman yana mai wato tsayuwa, aw qa'idan ko kuma yana mai zama, biduni udhri ba tare da yana da wani udhri. Mun gani in kana da uzuri ne zaka zauna kai sallah a zaune, ko ba haka nan ba? To yace sallar dare qiyamul layli ya halatta baka da uzurin komi, kawai ka ce yau sallah a zaune zan yi ta qiyamul layli. Haka kuma ya halatta ka yi ta a tsaye kamar yanda aka saba, biduni uzuri ba tare da wani uzuri ba. Yace wa an yajma'a bainahuma, yace kuma ya halatta ka hada duka biyu, ka fara ta a tsaye kace kai bari in zauna yi da sata, sai ka zauna ka ci gaba da karatu. Sai ka fara ta sai ka karanta Fatiha, ka dauko Bakara alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin, sai ka yi kana so ka dan zauna, sai ka zauna ka ida da ci gaba da karatun ka. An fahimta? Ko kuma ka fara ta a tsaye kana yin ta a tsaye, sai zaman to yanzu kuma kai kana so ka tashi. Inna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faru wata rana cikin dare yana yin sallah, yana yi idan ya zamanto ya kusa ya fara ta azumni ya yi ta karatun shi, sai ya kusa sura kamar aya 30 ko 40 haka ya yi rukuni, kaji sallan manzon Allah, kaji sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to bai yi ya tashi tsaye da wannan ayoyin sai ya yi rukuni. An fahimta? Kenan kai ma yanzu misali ka fara sallar ka azumni, kana so in ka kai kusan karshen sura ka tashi, ko kuma in ya rage aya 40 da rage kai ma ka tashi kai koyi, sai ka in tarayya ka tashi ka ida ta karatun a tsaye, sai ka yi rukuni ka ci gaba da sallaka. Wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud idan ba manta ba ya shigo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidan shi, sai isko shi yana sallah, yace a yau fa sallah ta samu tare da manzo Allah ya mulle, yazo ya kaba ta ya bi manzo Allah, yace yaji manzo Allah ya fara karatu yayi Bakara gabaki da suratul Bakara wajen izi biyar ce da karshe yayi ta, yace to in yaje karshe ya san ayyuru ya gani manzo Allah ya rige ya dauko suratul Nisa'i, aka karanta suratul Nisa'i, yace to in yayi rabi ya wannan aka ida kuma ya bude Ali Imran, sai da aka yi wajen izi 10 izi 10. To mu yanzu irin wannan in kama mutun izi guda ma kama wasu ina yi matsalacin, sai dai kai da ladan kurin da sallar gobe, dai kai da ladan kurin ladan ma kenan, ladan ma bai zo ba, ko kuma yazo ya ma kiran sallah ya dai shi bai yi wannan sallah ci sallah. To Allah da yasar da mu. To ala kulli hal ne mu dawo. Na'am. Na'am.
Adini mutane amara ya wara sai ya ci ta bai ba.
Eh, shi ne bayanin ki, shi ne duka wannan dare ne ka hada tsakankanin zaman da tsayuwai, kana iya hada zama ka baka an zo misali an fara kai baka iya ci gaba sai misali ka gaji sai ka yi kafara ka zamne ka bilima, in aka zo rukuni kana iya kai rukunin ka zamne, kana iya kuma ka tashi sai kai kafara rukuni kai rukuni kaman da shi ma sallallahu alaihi wasallam wani lokaci haka ne yake, in ya kusa zuwa inda zai yi rukuni sai ya tashi sai ya ida karatun nashi sai ya rukuni, ko kuma kai ma kai irin an kaga an kusa zuwa za a yi rukuni ka tashi a ida karatun da kai sai a yi rukuni, ko kuma ana yi can ka zauna kana sai ka fara a tsaye ka gaje ka zauna an ci gaba kuma ka tashi, duka wannan ya halata. Shine malam yace wa an yajma'a bainahuma, ya hada wato duka biyu, yace fa yusalli wa yaqra jalisan, yayi sallah yana karantawa a zamne, wato yana karatun Fatiha da su bayan sura duka yayi su a zamne. Yace wa qabilar ruku'i, sai in ya kusa zuwa wajen ruku'i ya kumu fa ya kara ma baqiya alaihi min al ayati qa'ima, sai tashi sai ya ida sa abin da ya rage mishi na ayoyi a tsaye, yace sun mayarka wa yasujud, sannan yayi ruku'i shi sannan kuma yayi sujud da shi. Yace sun mayasna'u misla zalika fi raka'ati thaniya, sannan ya aikata kwatankwacin irin wannan a raka'a ta biyu. An fahimta idan wannan matsala ta 11 da malam ya kawo mana, abu na farko ya halatta mutum yayi a sallar dare ya fara ta azamni, wannan muna magana a sallar nafila. An fahimta karatun wancan a gama da wancan karatun nan. Ita sallar farilla, ita sallar farilla in kana iya tsayuwa da gangan ka zamna sallar ka ba ta yi ba, ita dole ya kai da shi. In baka iya zama ne, in baka iya tsayuwa ne, to wannan shari'a ta baka uzurin ka yi ta a zamne ko ka yi ta a cikin gidi ko kuma ka yi ta a yanda zaka iya. Amma ita sallar nafila, an fahimta sallar nafila qiyamul layli ce, nafila ce zaka yi, to wannan ya halatta ka yi ta in kana so a tsaye, ya halatta ka yi ta a zamne kana da uzuri, baka da uzuri, ya halatta ka hada zaman da tsayuwar duka, wannan ita sallar nafila ya halatta. An fahimta idan shine mallan ya kawo mana wato wannan bayani, yace ya halatta kai sallar ka ta nafila a cikin dare, wato a tsaye kake ko kuma a zamne kake ba tare da kowane uzuri ko kuma ka hada wannan. Sai mas'ala ta 12 mallan yace wa iza salla qa'idan jalasa mutarabbi'an, idan mutum zai yi sallar azami to zai yi zama mutarabbi'an, yana mai gane kawawan shi. Mun ga zaman da ake yi lokacin da zaka yi sallar azami, malam Muhammad wani zaman ne zaka yi sallar azami, wanne zaka yi ana ka iya juma'a ka kana sallar azami? Yawwa, to kaga irin yawwa, kaga irin wannan sallar, irin wannan zaman shine aka fi so mutum in zai sallah ya ta. Idan ba zaka iya wannan ba, shine sai kai wani wanda zaka iya, amma wanda aka fi so shine kai shi irin wannan. Yace ko kuma au ayyi jalasatin ukhra yastarihu biha, kaga ni malam yace ma ko kuma kowani irin zama wanda zai zamanto ka samu sauki a ciki. Saboda yanzu aka ce maka an ce ma wannan zaman zakai, akwai wanda bai iya wannan zaman, ko kuma daga yayi ya ga mai kawawa haka ya zauna, zaka ga an jima jija ya kai jija ya kai, shi yasa zaka ga kuma wannan irin wannan zaman shi aka yi so kai a juma'a ba, kada ka zauna ka daga kawawan ka kame, wannan zaman shi an hana shi kai irin wannan zaman. Assalamu alaikum. To ala kulli hali, idan mutum zai sallah a zamne ga zaman da zai, zai zamna ya limke kawawan shi irin zaman, irin wani zaman ne wannan? Irin zaman cin abinci shine ake yi a zamne, irin zaman cin abinci ka limke kawawan ka ciwa ku ya ta hagun da darmu da ta dama, sai ka zamna a saman mazamninka. A likitoci ya ne ne? Haka ne, ka sa abinci gaba. To, idan yanzu, yanzu dai wannan zaman, yanzu dai wannan zaman shi ne zaman da ake yin za a yi sanila. An fahimta? To, idan wannan shi ne matsala guda biyu da malam ya kawo mana a shi ma wannan wato fasili. Yana abu na farko shi ne game da abin da ya shahi wato sallah ka yi ta a zamne ba tare da uzuri ba, abu na biyu shi ne game da abin da ya shahi wato zaman da zaka yi, wani irin zama zaka yi lokacin da zaka yi sallah. To sai malam zai shiga mana wani sabon babi, mas'ala ta 14 yake cewa as-salatu bin ni'ali, sallah wato a cikin takalmi, ka ce tare da takalmin, ka yi sallah da takalmin bin ni'al, kana iya cewa bin ni'al ko ka ce bin ni'ali, sallah da takalmi, mutum zai yi sallah da takalmin shi ya yi sallah. To karatu ne yanzu to bari mu ga za a yi sallah da takalimi. Malam yace matsala ta 13, waye juzu lahu an ya kifa habiyan, ya halatta ga wanda zai yi sallah yayi sallah shi ya tsaya yayi tsaye ba tare da takalmi ba yayi sallah. Taji na warko yace kama ya juzu lahu an yusalli mutana'ilan, kamar yanda ya halatta yayi sallah da takalmi. An fahimta? Yace mutum ya halatta yayi sallah ba takalmi, kuma ya halatta yayi sallah da takalmi. Kai sallah ba takalmi ko kai sallah wato da takalmi. Wal afdal, sai matsala ta gaba. Wal afdal duka cikin magana ce. Yace abinda yafi kuma, an fahimta? An yusalli taratan hakaza wa taratan hakaza, abin da ya fi shi ne wani lokaci kai sallah ba takalmi, wani lokaci bai sallah da takalmi. Sabon magana. Yanzu nan akwai wanda ya taɓa sallah da takalmi?
In ka zo sallar shi da nan da takalmi.
To ga ɗaya an samu ɗaya ya taɓa sallah da takalmi. To ga biyu, ya halatta wani abin da ya fi malin ya ce maka, ka yi sallah wata ran da takalmi, wata ran ba takalmi. To nan me yasa malam yace mana al afdal an tusalli taratan hakaza wa taratan hakaza, abinda yafi shine kai sallah wani lokaci haka, wani lokaci da takalmi, wani lokaci ba takalmi. Akwai ka'ida ta shari'ar musulunci da malamai suke badawa, shine duk lokacin da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta yawaitu a abu guda, abin da ya fi shi ne ka ringa yin, ka ringa gama wannan abubuwan. Yau in ka yi wannan, gobe ka yi wannan. Yau in ka yi wannan, gobe ka yi wannan. Ko kuma in ka ɗauki lokaci kana yin wannan, sai ka dawo kuma ka ringa yin wannan. Ko kuma kana yin wannan irin kala kaza, can wani lokaci ka yi irin wancan wanda ake ce ma ya tabbata shi ma. An fahimta? To shi ne malam ya ce ma abin da ya fi, wanda ya fi shi ne ka yi wani lokaci ka yi da takalminka, wani lokaci ka yi ba takalminka. Kamar yanzu misali mu ɗauka sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a sallah, irin ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da ake yi a cikin dagowa daga rubu, in ka ce liman yace sami Allahu liman hamida, dan mu ce mi rabbana walakal hamd. To wannan ba shi kadai ba, yanzu akwai kala hudu. Kana iya cewa rabbana walakal hamd, an fahimta? Kana iya cewa rabbana lakal hamd, kaga ka hudda ni, ka hudda wa. Kana iya cewa allahumma rabbana walakal hamd, uku. Kuma kana iya cewa allahumma rabbana lakal hamd. To wannan hudu duka suka zo. Abin da yafi a shari'ar musulunci, wanda malamai suka ce kada a same ka kawai ɗayan nan, shi kaɗai kake. Yanzu kai wannan ɗayan, duka wannan sun tabbata sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma kai ba a same ka ba kai. Kai kuma kana so kai koyi da wa annabi sallallahu alaihi wasallam. To an ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta kaza, ya karanta da kaza, ya karanta da kaza. To wata rana yayi ka dago kawai Allah liman ya dago sabi Allahu liman hamida, sai kai Allahumma rabbana wa lakal hamd. Wata ran kuma yayi kai rabbana lakal hamd. Wata ran kuma kai rabbana wa lakal hamd. Wata ran kai Allahumma rabbana lakal hamd. Idan duka wata ka ringa gaggamawa, to wannan shine ka gama duka kayi aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar sallama ce ta sallah. Wata rana assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wata rana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wata rana assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum. Wata rana kuma kace assalamu alaikum. Duka wannan sun tabbata. Kenan za ka yi wannan, wata ran ka yi wannan. To shi yasa abin da yake a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan aka ce ma ga wani abu sunnan manzon Allah ne a waje kaza, kuma sun yawaita da wannan da wannan da wannan, to abin da yake shine wata ran ka yi wannan, wata ran ka yi wannan, wata ran ka yi wannan, wata ran ka yi wannan. Amma kada ya zama to ka rike guda kawai shi kadai da kai dai, ba ce ba ka yi laifi, amma ga kai wanda kake neman koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abin da yake shine ka ringa gaggamawa. Shi yasa nan malam yace ma al afdal, abin da yafi shine wato ka hada wato duka biyu. Shine malai sai yace hata ba ma tayassara lahu, gwalgwadan wato yanda yazo maka ya sawwaka gare ka al afdal yace an tusalli an yusalli taratan hakaza wanda yafi shine wani lokaci kai sallah haka wa taratan hakaza wani lokaci kai da takalmi wani lokaci ba takalmi hasaba ma da yassara lahu walgwadan yanda ya sawwaka gare ka yace fala ya takallafu lugusihima lis-salati wala khala'ihima kaji ko sai ji ma kuma kada ka zaman duka dora ma kanka sanya takalmin wato lokacin yin sallah kuma da cirewa misali ka zo akwai wanda yanzu ya ji wannan sai ya ce to bari a yi takalmi a masallaci in yanzu zai dauko takalmi a ya sa ya shigo sau shi ko wannan takalmin nashi ne na sallah to kaga ai wannan ka dora ma kanka ka dora ma kanka wani abu amma dai yace ka dora ma kanka wani abu yanda ya sawwaka gare ka yau na zo misali a nan waje zan mi sallah masallaci ya cika misali kuma babu tabarmi zan yi sallah a kasa da na zo ina iya yi kafara ba ne na wuce takalmi na yi sallah da takalmi na ka gani hala ce ta kama ni a wani waje wanda ba sai na wannan ba yanzu misali amma nan muna cikin masallaci ka shigo da takalmi kawo ka zo ka tattako ka tattako ka zo nan tsaho ka shigo kake gani an barka don ko ba wani to kai ko ba barka ba kuma in ka duba ma kai ma baka zo ma ba kanka da wani abu wanda ya dace saboda la'alla kaga yanzu sallata yau ma ai akwai shin hududi da ake to wai kai ka tako kasa da wasu abubuwa la'alla wannan shin hududi da zaka zo ka tattaka ka tattaka mutum yayi sujada zai yi ba da ika da wata masallaci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo lokacin da wata rana yana sallah da takalmin shi cikin masallaci sahabbai ma duk da takalmin su sai suka ga kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce takalmi ana sallah to kaga sahabbai su kuma in suka ga manzo Allah ya abu kawai nan da nan ake su ba suna sallah kowa ya wuce takalmin shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi sallah ya zo ya yiwo yake ce musu me ya same ku na kanku duk kun huɗu da takalmin suka ce ya rasulullahi ai mun gani kai ma ka huɗu da takalmin mu kuma kawai abinda rasulullahi ya mufi muke sallallahu alaihi wasallam yace jibril alaihi salatu wassalam malaika jibril ne ya zo mani ina sallah yace muna a takalmi na abu wani datti shi yasa na hujja shi to ku kuma to sai manzo Allah yace dayanku daga yau ɗayan ku idan ya zo masallaci ya duba tare bayan takalmin shi in babu wani abu yayi sallah da shi in akwai wani abu kuma ya gurje shi a ƙasa ya shigo yayi sallah da shi saboda ƙasa tana wanke ma abu yanzu misali ka zo ka ga takalmin ka wani abu ka gurje shi da ƙasa sai kai sallah da ka an fahimta to amma mu yanzu nan in ka zo takalmin naka ka gani baka da garantin ka wannan yi saboda inda zaka shigo din akwai shugudu amma in sabon takalmi ne ka zo kuma a wuri ba irin wuraren mu ba misali duk inda misali cikin wani waje ne wanda duka babu ƙasa misali babu ƙasa kamar Europe kamar Europe to inda dai babu ƙasa baka taka ba baka da wurin takalmin ka ba ya halatta ka shigo kai sallah da takalmin ka nan in ma ya halatta in babu wani datti da zaka sa ya halatta a ko'ina ya halatta an fahimta shi yasa manzo Allah ya ce musu in sun zo su duba in kai ma ka zo ka duba kaga babu datti ko bai da dauda bai wannan sai ka dauko ka shiga sauku kusa da mallam aqili kawai ku yi sallah ayi sallah sallah ka kuma tayi amma dai kuma sai kai la'akari da mutane saboda yanzu wani daga nan ana yi da sallah shi yake kamar a sallar ya tashi ya hayo ma ko kuma ana ida a haro kanka idan in wanda sun sani suna da karatu sun san ya hukuncin yin haka ya halatta kuma gashi takalmin ka bai da dauda sabo ne ko wani maka mutum haka kina wannan ba damuwa bane ba amma in kaje ka je masallacin mutane ka shigo musu da takalmi za a yi sallah kai bancin abubuwan da kake wannan kuma hadda takalmi ka shigo to ka gani ai akwai matsala to Allah subhanahu wataala ya dadar da mu sai malai yace bal in kana hafiyan sallah hafiya yace kada ya zama to ka dora ma kanka yauni ce ka yi kaza ya kai kaza kawai in ka zo baka da takalmi kai sallah ka da ba takalmi in ka zo kuma wa in kana mutana'ilan in ka zaman to kana da takalmi ka zo sallah mutana'ilan kai sallah ka da takalmi illa li aridin illa li amrin arid sai dai da wani lamari wanda ya fito misali mu duka mu kowa da takalmi yake yawo, ka zo da takalmi zaka shigo masallaci, to ka gani ai yanzu saboda wani lamari na kadda ka dauda da masallaci da kuma baka san ba wurin yaya mutane suke, sai ka wuce takalmin kaka shigo kai sallah. In kuma wata ran ta kama ka kai sallar da takalmi sai kai sallah da takalmi. Irin misali sallar gawa, sallar gawa ka duba takalmin ka bai da wani datti wannan kawai kai sallar da ta takalmi, daga wani yawa wani ana sallar gawa kana sallah da takalmi yana ce ma ka wuce. To kaga wannan ya ja ilci irin sallar hukuncin sallah ne da takalmi.
Na'am. Ya mun ta shirin. Da ya mai kai. Mun ka zo abin da ya shafi kai ta takalmi. Amma yau
ya zanga shiga makabarta ne ba a so mutum ya shiga da takalmi. Makabarta. Cimetiyar ba a so mutum ya shiga da takalmi. Sai dai Allahumma in ya zamanto akwai cutarwa, misali zaka yi saka wata kaya ko wani abu, ko kuma akwai tsananin zafin rana ko tsananin sanyi ko wani abu haka wanda zai iya cutar da kai, shine kuma malamai suka ce wanda idan ya zamanto kuma makabarta an kebance wata hanya ta ne, misali wannan hanya ce saka wanda ake yi babun ne kuma jaje nan ba lahi kana iya, amma a same ka kana shiga cikin kaburbura ka bi nan kabari da takalmi nan ka tsallaka wannan kabarin da takalmi wannan bai halatta ba, bai halatta ba game da abin da ya shahi mu shiga da takalmi. Ka rike takalmin ka a hannun ka shiga da shi dan kana tsoro ka ayi shi a kofa ka dawo baka kai shi ba, saboda jama'a yanzu a makabartan ma wani yake ja ba takalmin ka. Amma akwai hanya kuma wanda an daman wannan ta wucewa ce, to wannan ya halatta kana iya kabe da takalmin ka. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Sai malam yace kina wannan an fahimci masha Allah wannan ta 14 ko shine malam yace mana abin da yafi shine wata ran kai kana wata ran kai da takalmi wata ran ba takalmi. Sai malam yace wa idza nazahuma, masala ta 15, idan ka hudda takalmin naka fala yad'uhuma an yaminihi wa innama an yasarihi idza lam yakun an yasarihi ahad. Bari mu dawo daga cikin masu bibiyar karatu su ma wannan satin mun samu mutum biyu suna ɗaya ya ce karatun da muka yi wancan satin da aka zo fasulul qiyam sai da muka karanta shi duka mun yi gaugawa, in ce wajen karatu a rage gaugawa a rage gaugawa masu bibiya daga rezo sosiyo. To malam yace wa idza nazahuma, idan ka huta takalman naka fala yad'uhuma an yaminihi, kada ka dora su daga adamarka. Kaga shari'ar musulunci takalmin ma an ka huta yayin da zace ma ga inda zaka yi shi. Yanzu misali mun zo zan mai sabo dan mai sallah, takalmi na misali a waje mu dauka a waje ne zan mai sallah, to takalmi na yana da wani datti sai aka ce kan aje shi a bangaren dama, yace wa innama an yasari, abinda zan aje shi aje shi bangaren hagu mi'ina, yace shi ma bangaren hagu mi'in da sharadi, yace idza lam yakun an yasarihi ahadun yusalli, idan babu wani anan bangaren ka na hagu ko sai goshin ka wanda kuke sallah ne, kinan kai kadai ne zaka yi sallah a duwat ɗinka ba su ka aje takalmin ka, sai dai ka mai doshi goshi goshin naka in babu kowa cikin sau. To inda cikin sahu ne muke kuma ga dama ta da hagu ita duka da mutane, sai malam yace wa illa wa za'uhuma bayna rijlai, to a lokacin yin isa su tsakani an tar kawawa na gaba kida, idan na bude kawawa na ai sun kalla al kibla, to anan tsaka yin aje da kalma na wanda na hudda, wanda na hudda nake tsoron ko suna da datti ko kuma wani abu, ya koda suna da wani abu wanda zai iya hana ni sallah, ai yanzu da aka ce in ka zo zaka yi sallah ne zaka yi da takalmi, inda wani abu takalmin naka ka hudda shi, to in ka hudda shi shine kaka aje shi a dama ka aje shi bangaren da abu, in bangaren hagu mai inda ka da wani to ka aje shi a tsaka, a tsakan fa'in ba gaba da kai ba kenan, tsakan fa'in. To mu kuma yanzu ai alhamdulillah ma ga in ka zo masallaci ma da mun ba wai inda zaka aje takalmin naka da ba barakol ba cikin sahu bane ba barantana, to in ta kama ka a wuri kenan ga yanda shari'ar musulunci wato ta karanta, yace bi zalika sahhal amru anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, da wannan ne wato hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza salla ahadukum idan ɗayan ku ya zo zai sallah fa la yada an alayhi an yamini, kada ya aje takalman shi a damar shi, yace wala an ya tsarihi fa takunu an yamina ghairi, kada ya aje shi a hagun shi, saboda in ya aje shi a hagun shi zai kasance a damar wani dan uwan shi. An fahimta? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi wal yad'ahu ma baina al-kilay, ya sanya su wato gaba da tsakanin kawahuwan shi. An fahimta? Idan nan ne mutum zai aje takalman shi, in kuma ka samu wani waje can daban ka aje su, in kuma kana tsoron da tigare su da yawa, ko kuma kada ya zamanto da sun yana shagaltar da kai akan sallah ya kaji santa su daga wajen. Idan wannan shi ne karantarwa ta shari'a game da abin da ya shahi wannan batu. To a zahirin abin da zai dauka ledu, tunda dattin da zaka zo ka hudda shi, saboda amma anan muna iya mu ce idan ya zamanto dattin irin wanda kai ma kana iya santir din ko kuma yana iya taba taba ka kana sallah, idan wani abin da yafi shine kamar tsaje ne, amma misali kai ne ka zo sai kake shakka cewa yana da dattin, ko kuma a wani dan datti ne ka tabo a kasa, to sai ka aike shi yanda shari'a ta ce, in kuma ka maida shi gehe ma wannan fa biha wa ni'ma. Sannan yana daga cikin ababe na sallah da takalmi, manzo sallallahu alaihi wa sallama ya gai mana a cikin hadisi yake cewa musa'a ma yahudawa khaliful yahuda, manzo sallallahu alaihi wasallam yake musa'a ma yahudawa fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la hikafihim, saboda su yahuda ba su sallah da takalman su, ba su sallah da kufin su. To mu kuma musulunci in yahudawa suna yin wani abu musa ba musu, to su yahudawa in za su ibada su ba su yi da takalmi, kuma manzo Allah ya ce mu saba musu, shi yasa mu aka bada dama kana iya kai sallah da takalmi, saboda kaga ka saba ma yahudawa, shi yasa ma nan yace ma abin da yake shine yau wata ran in kai kaza wata rana wato sai kai kaza. Allah subhanahu wataala ya dace da mu da fata an fahimta. To sai malam yace matsala ta gaba as-salatu 'ala al-minbar, sallah akan minbar. An san minbari wanda imam yake hawa yayi khutba, to sallah akan wannan minbar. To sallah akan minbari ya ne ne za a yi sallah akan minbari, to shine malam zai dan yi mana bayani anan. Malam yake cewa wata juzu salatul imami ala makanin murtafi'in li ta'limin nas, malam yake ya halatta mutum liman ya yi sallah a wani wuri wanda yake murtafi, wanda yake ya ɗaukaka, kamar kaga ai munbari yayi mi ya ɗaukaka, to ko ba munbari ba wani abu wanda yake ya ɗaukaka kana iya kai sallah a saman shi, sai jima mi li ta'limin nasi, dan karantar da mutane. An fahimta? An zo jama'a an shigo masallaci ga baki da yawa, kana so ka koya musu sallah, to za ka yi sallace ka hau wani abu wanda yake sama, yadda kowa zai yi zai ringa ganin ka. Tunda ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya yi sallah a saman mene, a saman munbari, amma ya yi sallah ya zo aka yi kafara da zai yi ruku sai ya sabu ya yi ruku ya yi sujjada shi ma a ƙasa, tukun da ya tashi kuma ya koma saman munbari. An fahimta? Kenan idan ya zama to misali saman munbari ne mutum shi ma haka ne, amma idan ya zama to misali wuri ne wanda saboda wasu masallatai za ka gani wajen liman, a masallaci za ka ga wajen liman ma an ƙara mai shi, to wannan kana iya kai sallah. Ko kuma misali nan masallaci ne to ma mu duka suna waje, kaga ai masallacin yayi sama da wannan, to limai yana so ya karantar da ma mu yaya sallah take, dan sir gani idan yana iya sallah kuma wani abu wanda yake da dan sir haka, kenan shine wato malam ya karaye yake gani mana yace ya kumu alaihi fa yukabbir, ya hau wannan wurin yayi kabbara wa yaqra'u wa yarka, ya karanta yayi ruku duka a sama, yace wa huwa alaihi shi yana sama munbarin, thumma yanzilu lahaqara, sai ya sabko da baya da baya, kenan da bidan bizai a sama zai yi karatu, kayi kabbara zan yi sallar juma'a misali, kayi kabara ka karanta Fatiha ka karanta wata sura a sama na kai rukuni. To idan ka dago daga rukuni sai ka sabko daga mimbar, sabko waya zaka yi ba juwa wala daga sab, saboda kan juwa ka ba ma alƙibla ba, da baya zaka sab. Kun fahimta? Shi yasa yace summa yanzilu al-qahqara, sannan ya sabko da baya. An fahimta? Yace hatta ya tamakkana min as-sujudi, ai ya samu yanda zai yi ya samu tabbacin yin sujada, alal ardi akan kasa, bi aslin minbar a kasa da minbar, yace summa yaudu ilayhi, dan yayin sujada aka zamna aka yi sujada aka zamna aka taso, to sai ya koma kuma saman minbarin dan mutane su ya ci gaba da karantar da su sallai. Yace fa yasna'u fi raka'atin ukhra kama sana'a bil ula, yayi irin abin da yayi a raka'a farko kamar yanda yayi a raka'a ta wato biyu. Idan wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a saman minbari, wata rana aka zo kai sallah a saman minbari shi aka juya kawai yayi kafara, yayi karatu, yayi rukuyi, da aka gama rukuyi da ya dago sai ya sabko da baya yayi sujjada a ban kasa, da aka dauko mu kuma yayi koma saman minbari. Idan kai ma haka ka samu kanka zaka karantar da mutane a irin wannan ko saman minbari kenan haka zaka yi. Idan sajan sabkowa kuma yake da baya, in kuma bai buƙatar sabkowa zaka iya sujjada saman shi da komi mutane su gani, idan mutum zai iya yi shi saboda minbari mutum da zai iya sujjada ba akan shi, shi yasa ya sabko da baya. Idan dai ya halatta mutum ya salla akan wani abu wanda yake da tudu haka dan karantar da mutane ko wani abu makamancin haka, Allah subhanahu wataala ya yarda da mu. Da fatan an fahimta. Sai malam yace wujubu salati ila sutrati wa dunuwi minha, wajabcin yin sallah ga sutura. Mutum ya sa sutura, sutura mun yi karatun ta adadi ko, yace wa dunuwi minha, da kusanta da ita, mutum ya kusanto da ita wato sutura. Sutura menene sutura? Idan aka ce sutura shine mutum abin da zaka sa kai sallah a gaban shi, ya sutirce ka tsakankaninka da kucewar mutane, saboda idan mutum ya zo rucewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa mutum ka tsare shi, kada ka bar shi ya huce da tsakankaninka da inda zaka yi sujjada da wannan wajen sutura ka. Shine malam yace wa yajibu an yusalli ila sutratin la farqa fi dhalika bainal masjid wa ghairi, ya wajaba. Kaga nan malam yayi kawo ma maganar cewa wajibi ne idan zaka yi sallah ka sa sutura, saboda duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai sallah shi yana yin sutura. Wani lokaci zaka ga yayi sutura da abin da ya shafi masallaci da katanga gida da masallaci, wani lokaci kimshiki, wani lokaci yayi sallah da alharba yi karamar akwai wata takobi takobin shi haka ya kafa shi in a cikin daji ne misali, wani lokaci ka gani an ɗauki sirrin rabuni an aje shi ya zamanto shi ne sutura. Shi yasa malam yace ma wajibi ne ma mutum ya zamanto idan zai yi sallah ya sutura, sawa'un fil masjid aw ghairi, daidai ne ya zamanto a cikin masallaci ne ko kuma wajen masallaci ne ba cikin masallaci ne. Yace wala baina kabirihi wa saghirihi, ba bambanci tsakankanin babba da yaro. Yace li umumi qaulihi sallallahu alaihi wa sallam, saboda ga mamman fatan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa la tusalli illa ila sutratin, kada kai nan la tasilu illa ila sutratin, la tasilu wannan sai dai zaman to ko la tusalli a hadisi, la tusalli illa ila sutratin. Kuma magani asalin hadisin da malam ya kawo a cikin wato littafin nashi, idan nan lallai zaman to fada ne daga matba'a, kada kai sallah sai dai zuwa ga sutura, idan ka sa sutura lokacin da zaka yi wato abin da ya shafi sallar ka, din da idan ka ce la tasit jabranka dangantuwa shi kuma ana magana sallah ne, la tusalli kada kai sallah illa sidi ila sutratin, ka sa sutura wala tad'u ahadun yamutu bayna yadayka, Allah ya ce kada ka bar wani kuma ya shiga tsakankaninka da suturar ta. An fahimta? Yace fa in aba, idan wani ya zo zai wuce tsakankaninka da sutura ka tare shi, na farko ka dan sa hannu ya ƙara dawowa ka sa, ya nuna cewa ne ya wuce maza da yake faltu katiru ka yake shi bimana da ƙarfi ka tunkuɗe shi
shedan
fa inna ma abu maza da yake ma'au tare da shi alqarin akwai shedani ce tare da shi akwai shedani to yake gitta maka tsakankanin ka da mine da abin da ya shaye sallata shedan ne tare da shi to shi da Allah sallallahu alaihi wasallam yace a wannan yi a kare shi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah sahabbai suka gani ya gumtse hannun shi ya gumtse hannun shi da aka yi da sallah suka tambaye Rasulullah me yasa ya ga kafu muna sallah muka ga gumtse a yace shedan ne yazo zai shiga tsakanin shi da sutura shine manzo Allah ya kama shi ya shake shi yace a sai ne shi sanyin halishan shi a saman hannun shi yace in ba dan ba dan uwan shi ya riga shi yana ne Annabi Sulaiman ya riga shi addu'a da aka bashi tasarrufin shi da nuno da wasu abubuwa maza Allah yace da ya darbe shi da darbe wannan shedanin yaran Madina sun zo suna mishi buri da bula an san buri da bula suna wasa da shi su ringa wasa da shi dan manzo Allah ya darbe shi an bayyana shi yara sun zo suna wasa da shi to ka gani duk wanda yazo zai shiga gaban ka ka tare shi shine abin da shari'a musulunci ta karanta kada ka bari ya wuce in yazo dole ya wuce tare da shi akwai wa akwai shi dan ka tunkuɗe shi manzo Allah da ƙarfi shi kai ka zaman to ka fali to kafiru ya zaman to ka hankala shi kada ka bari ya wuce shi tsakanin ka wannan kenan wajibi ne mutum idan zai sallah ya zaman to ya dauki sutura sai ya ce wa yajibu an yadunu min hali amrin nabi sallallahu alaihi wasallam bi tare kuma wajibi ne mutum idan ya sa suturan nan ya kusanto da ita kare ya zaman to ka sa sutura nan kuma kai kana can ka bar interval ya wa tsakanka a ya zaman to ka kusanto da ita saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an rawaito cewa tsakankanin shi da sutura bai wuce ba man rishaji murgurin yanda wata karamar dabba za ta wuce idan ka kana matsawa daidai kawai inda zaka dora goshinka dab nan sutura ka dai idan ana so ka kusanto da ita sannan kuma ya halatta matsalar idan ya zamanto suturar ta ka gwalgwaran yane ne zaka sa ta wasu ana suka ce shibar gwalgwaran dani bula wasu suka ce dani bi ba ni bi haka idan kamar zirai kamar girin tsawon ta haka ya kai 3 cm
eh
ba ta yi shi suna cewa shibirni shibreni dani wannan in ba bi ya ake lissawa ba
haka dai
kamar zirai ne
sai
dai ina wannan da ya je
eh
dai lissai shibiri kuma yan ce fa a shari'a musulunci mu fi wa haka muke lissawa sannan nan ko a wannan ba haka haka da wannan ne da wannan a eske ba wannan yayi ba
kare ko bai wuce nan ne
eh yana shi ne ba yawa wannan da wannan shi ne ba
kenan wannan guda
ne eh kamar wani kamar jira'i guda haka kenan a gurgurdan abin da mutum zai saka a sai yi sai malamin kenan wannan wajibi ne mutum in ya sa ta kuma ya kusanto da ita kare ya zaman to ka sa ta kuma kana can wato abin da ya shafi nesa wato da ita wato sindirar taka sai malamin yace mana masala ta 19 yace wa kana baina mawdi'i sujudihi sallallahu alaihi wasallam wal jidaru ya kasance tsakankanin inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi sujada da kuma wato wal jidar shine katanga idan in ya sa katanga ita ce mine ita ce sutura shi yace nahau mamar rishajin gwalgwadon yanda wato wani abu zai wata dabba za ta wuce yace fa man fa'ala zalika faqad ata bi dunuwil wajib ce duka wanda yayi gwalgwadon wannan to ya zo da gwalgwadon abinda ake so na kusantar wato sutura kamar yadda muka ce yana da kyau mutum ya zamanto idan ya zo zai yi sallah ya zamanto ya sa wato sutura sai mana zai mana bayani miqdaru irtifai sutura gwalgwadon yani girman sutura da muka fara bayani yace wa yajibu an takuna sutra murtafi'a anil ard yace ya wajaba ya zamanto ita sutra da zaka sa ta dagu daga kasa kare zamanto ko wannan abu ne ka aje kace shi da shi ta kai sutra yace shibrin aw shibraini dani guda ko kuma dani shine muka ce shine ake cewa shibar dani ba wannan ta hannu ko kuma guda biyu yace لقوله صلى الله عليه وسلم سبو دفع من زانة صلى الله عليه وسلم إذا ودع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من وراء ذلك ذلك يكتوى إذن إن قيادو ذي صلى يدورا وذو سردن وذو راقمشي تو يصلى دبرا دوانم ولا يبالي كريكا أطا دعبن ذي هتي wato daga can bayan wannan sakankanin shi da abin da ya shafi rakum sirdin rakumin nan idan kasashi kuma mafi yawan shi tsawon shi zira'i ne ko kuma kace shibri guda biyu sai mana yace wa yatawajjahu ila sutrati mubasharatan abin da ake so kuma ka fuskanci sutran mubasharatan kai yace li annahu zahir min amrihi bis salati ila sutra yace wannan shine zahirin wato umarni da manzana sallallahu alaihi wasallam ya yi da aka sa asa sitira yace wa amma tahawula anha yaminan aw yasaran bi haythu annahu la yasmadu ilayha samadan falan yadkhul amma ya zamanto kauce mata dama ko hagun dan da misali mutum bai dabranta ba bai nuface ta ba dukan da yanda ake ni wannan bai tabbata ba dan ai waka ake sitira ka fuskance da amma zai zamanto ka dan yi fanshe dama ba tsaka bane ba yake dai baka ci bai ka dawo tsakan da cikin cik wannan dora ma kan gane da kai dan ka dan kauce mata dama ko wannan ba wani abu bane ba kuma suna ganin cewa a in ka sa ta wai ka dan kauce wannan duk mun shi kuma bai tabbata ba to in ka sa ta ka fuskance ta sutrai ita ce zata zamanto ma shamaki da wani abu wanda zai wuce wato wannan ba bayan ka sai ma da yake wata juzu salatu ila al-asa al-maghruz al-maghruzati fil ardi haka ya halatta mutum idan bai samu sutura ya samu wata sanda sai ya taka ta a kasa to wannan ya halatta ya salla da ita kamar sutura shi ce yace au nahwiha ko kwatan kwacinta yace wa ila shajaratin kana iya samun wani icce kai ne ka je a garkakkar ko gonar ka zaka yi salla ya zo kin dai icce kai sutura da shi ya halatta yace au usturatin ko kuma wani gimshiki sali a cikin masallaci zaka ga foto ke da kai wanda ke da kai foto kana iya zuwa dai dai foto din wato kai sallah ya halatta yace wai lamra'atiki almutayyatun ala sarir ga matar kama misali tana kwance akan gado kana iya sutura da ita ya halatta saboda manzo Allah alaihi wasallam wani lokaci Aisha tana kwance yayi sutura da ita yana sallah wa hiya tahta li hajiha amma ya zamanto ta tana taruba tarihi jikinta wa ila dabbatin ya halatta kai sutura da wata dabba misali raqumi zara sallallahu alaihi wasallam lokaci suna safki raqumi ya zaman zuci ne sutura su kina wannan shi ma ya halatta yace walau kana jamalan koda ya kasance raqumi ne nan malam da yace ma koda ya kasance raqumi ne saboda ba a yin sallah a garken raqumi musulunci ya hana ai sallah a garken raqumi to amma yace ma ya halatta in sutura ce zaka yi da shi ya halatta ko da ko rakumin ne idan wata dabba kana iya sutura da ita matar ka kana iya sutura da ita kana iya sutura da wani gimshiki kana iya sutura da wata sanda kana iya sutura da wani dukkan wani abu a cikin masallaci ga wani yana karatu nan zaka yi sallah kana iya kai sutura da shi an fahimta ko mota wani ko menene kana iya sutura da shi idan shi ne wannan dai abinda malam ya ambata mana wato gabaki da da kwai sauran lokaci to kenan ko mu tsaya anan inda kwai tambayoyi kenan akan abin da muka bayin ba
ana cewa wai zama wani ko kai ne gora ce kan yi kai har da kai ne da wani
ne irin wannan zaman bai da kyau ne irin wannan zaman ne kai ifan ya haka
sai
ya haka wannan kai kaskas sai ka ba ya kasa ki mafi yawa malamai suka ce ba ya kasa ki in ka ka ba da wannan zaman shine bai da kyau wasu ka ce yana daga cikin irin zaman dan wuta
wani da wani da wani
To abin da yafi neman bayani dan ce shi nahawun mafi yawa shine akai magana, amma dai mutun ya zaman to saboda wadaran kana iya manta in ka saba da nan dawon mutaran yake na gumin ka
amma an dubewa
to Allahu alam Allahu alam Allah ya sai a wata duka zaba ne ai
wanda ake yi haka gulma cewa
gulma
wajen gulma
amma juma'a irin wannan ne ba a so saboda in kai irin wannan zaman baka da amintuwa game da abin da ya shafi iska sai mutum ya yi iska bai sani ba shi kuma yana cikin juma'a kuma yana daga cikin malamin iska ce lokacin mutanen da mafi yawa zani ne suke sawa to kana da zani kai wannan zaman ka ga idan shine ba
shi
ne ba kenan mutum yana in yi wannan zaman bai amintu ba now sai mu tsaya a nan sai mama na idan a karatun da ya gabata kamar malamin suka ce misali yana iya ana iya yin da katanga amma katanga ba irin wannan ba wanda an mata karo da wasu abubuwa kuma bencin kowane misali wanda an yi ta kawai katanga ce gatar wannan yana iya yi da in kuma bai iya ana iya zubo mishi kasa a kan wani abu kina yana iya yi ma'ana ne insha Allah da fata mai wasu sallallahu alaihi wasallam.